Wurin shakatawar kasar na Kruger KNP yana yankin arewa maso gabas na Afirka ta Kudu, inda ya mita ta jikin iyakar osar Mozambique a gabas, Zimbabwe a arewa, kuma a iyakar da ke koramar Kadace.